أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Alhaji Ali. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. ba dan komi ba sai ran ci gaba da karatun mu na littafin Aqdaul Musallin na babban malami Muhammad Siddiq Al-Manshawi. da idan ba manta ba, a darasin da ya gabata mun dauki dal karamar muqaddima game da abin da ya shahi wato malan, sannan kuma mun yi shinhuda game da abin da ya shahi hukunce na wannan ibada ta abin da ya shahi sallah. to wannan littafi zai karantar da mu kamar yanda muka gani shine sunan shi Aqdaul Musallin, Aqdaul Musallin wato kusakurai ko kuskure wanda masu sallah suke aikatawa, wanda da yawa zan mu gani ababe muna aikata su a cikin ibadan mu. to idan ba a ce mana ba wannan kuskure ne, zaka gani da waya a samu wato mutun yayi tambihi cewa wato wannan abu kuskure. to shi yasa malam kamar yanda zan mu gani a muqaddimar shi ya fadakar da mu cewa ya gina wannan littafin ne dan ya zamanto bayin Allah su samu su fadaka game da abin da ya kasance na ibada suna yi, idan suka kasance suna aikata wani abu na kuskure su samu su gyara. da kuma wannan shine dama abin da ya shahi wato ibada, kuma abin da ya shahi ɗan uwantaka ta wato musulunci. insha Allah yau zamu shiga kai tsaye cikin littafin, zamu karanta muqaddima ta malam, sannan kuma mu shiga wato kai tsaye muga abin da malam ya kawo mana wato a cikin wannan littafi. malam yake cewa muqaddimatul muallif, wato gabatarwa ta malam mai littafi, yace alhamdulillahi al-ba'idu fi qurbihi al-qaribu fi bu'dihi al-muta'ali fi rafi'i majdihi ani shay'i wa diddihi fa ahkama kitabahu wa a'la khitabahu وأنزل آياته فأعجزت وقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فأشفى من كان للحكمة يعاني وأشقى أهل المعاني فما أطال لهم أمدا وأصمهم لسانا وخلدا وأعجز بلاغاء العرب وأثرى رجال الأدب. wato cikin muqaddima malam da harko yace alhamdulillahi al-ba'idu fi qurbihi, wato dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala al-ba'id, wanda yake nesa da mu da zatin shi, fi qurbihi sannan kuma yake kusa da mu da abin da ya shahi kudirar shi da wato ganin shi. yace al-qaribu fi bu'dihi, wanda yake mafi kusa gare mu duk da yana nesa da mu da zatin shi, saboda mun san Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ina, yana sama. Ubangiji ya yi istiwa'i, ya daidaita a saman al'arshi, daidaita wadda ta yi daidai da shi. to amma ilimin shi da kudurar shi yana tare da kowa, yana ko ina. Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin kowa da komai a duk inda kake. shi sa malamai suke bada misalin cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yana ganin santururuwa a cikin duhun dare kuma a saman dutse, wanda idan ka duba kai santururuwa a zahiri ma a ce ka nuna shi za ka sha wahala. to shi Allah subhanahu wa ta'ala ganin shi da jin shi da kudurar shi ta yalwaci kowa da komai. to shi ne malam yake mana nuni ga wannan, yace al-muta'ali fi rafi'i majdihi, wanda ya ɗaukaka sannan kuma daukaka shi ta girma girman shi ya daukaka wanda take ittaci yace ani shay'i wa diddihi ya daukaka da dukkan komai da sabanin shi yace fa ahkama kitabahu Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta abin da ya shahi littafin shi wanne ne littafin Allah shine alqur'ani yace wa a'la khitabahu haka ubangiji subhanahu wa ta'ala khitabahu zancan shi ya daukaka malai yace anzala ayatuhu fa'ajazat Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da ayoyin shi fa'ajazat sai ayoyin nashi suka gagaru kowa saboda alqur'ani mu'jiza ne Allah subhanahu wa ta'ala da ya sabko da mu'jizar qur'ani aka ce ma quraishawa ka hurai mushrikai su zo da irin wannan makwatankwacin alqur'ani suka kasa saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama babu yanda zaka iya hutawa ya zamanto ana yi da kai ana jin ka sai ka kasance mutum wanda ka iya magana ka iya zance ka iya wato tsara magana to sai alqur'ani yazo ya buwaye su gabaki daya Allah yace su zo da kwatankwacin shi in sun iya kai karshe Allah yace a ku zo ma da aya sura guda aka ce to ku zo da aya goma aka ce aya daya ma ku kawo in kun iya kwata-kwata gabaki daya suka gagara wannan alqur'ani na ubangiji subhanahu wa ta'ala mu'jiza ne shi yasa yake fada a cikin alqur'ani kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat wato wannan littafi ne wanda uhkimat ayatuhu Allah ya hukunta ayoyin shi summa fusilat sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rabe su ya bayyana su a rabe zaka gani duk wanda ya dauki alqur'ani daga an karantar da kai ka fahimce shi babu wani lungu da sako da zaka ce ka kasa fahimta saboda ubangiji subhanahu wataala yayi shi ne a bayyane ya bayyana komai da yake cikin shi yace fa ashfa man kana lil hikmati yuani sai wannan alqur'ani ya zamanto yana warkar dukkan mutumin da yake zamantowa yuani lil hikma saboda zance yana wato yana warkar da shi game da irin hira duk wata hira da zaka ji duk wani zance da zaka ji duk wani larabci da zaka ji idan ka zo ka ji qur'ani sai ka ji ya sha bamban da wancan sannan yace wa ashqa ahlul maani sai qur'ani ya tabar da wanda suke ahlul maani ahlul kalam wanda suka iya su balaga da zance na abin da ya shafi falsafa ko mu ce philosophy yace fa ma aqala lahum amda sannan duk wanda zai zo yana yaki da alqur'ani yana ganin shi a hirar shi a zancen shi zai yi irin abin da ya shafi qur'ani Allah subhanahu wataala zaka ga bai mishi wani dogon zango nan da nan zaka gani ubangiji subhanahu wataala ya kauda shi yace wa asammahum lisanan wa khalada da wannan masu iya zance na balaga ko kuma philosophy Allah subhanahu wataala sai ya kurumtar da halishan su game da abin da ya shafi sha'anin alqur'ani haka da zuciyar su duk yanda zasu kawo wani abu wanda zasu ce su yi daidai da qur'ani ba za su iya ba malam yace wa a'jaza bulagha al-arabi mafi wato iya balaga na larabawa wannan alqur'ani ya gagare su yace wa asra rijalal adabi sannan kuma asra rijalal adabi ma'abota adab ilimin wato sanin larabci suna da yawa su ma wanda ya zamanto wannan alqur'ani ya gagare su malam yace wa ja'ala an-naqsa fi kutubil khalaiq sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tawaya a cikin mine a cikin littattafai na bayi yace wal khatla fi ikhtilafi tara'iq sannan ya sanya wato yawan surutu tare da sabanin wato hanyoyin littattafai da duk wani littafi da zaka duba zaka gani surutu ke da kai da yawa kuma babu wani littafi wanda za a ce wannan littafin babu kuskure a cikin shi sai alqur'ani alqur'ani shine babu kuskure a cikin shi amma duk wani littafi na bawa wanda bawa zai allafa zaka samu akwai wata tawaya a tare da shi shi yasa Allah subhanahu wataala game da alqur'ani yake cewa walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da a ce wannan alqur'ani ba daga wajen ubangiji subhanahu wataala yazo ba to da ka samu sabani wanda yake da yawa a cikin shi amma dai da ya kasance daga Allah yazo shi yasa alqur'ani babu wani sabani babu wani cin karo kace wannan aya ta ci karo da aya kaza a gabaki daya alqur'ani Allah subhanahu wataala ya kare shi babu wata tawaya wato a cikin shi malam yace wasu ila shafi'i an tambayi imamu shafi'i ma balul kutub yaqau fiha al-khata wa biya akai ake samun littattafai wai kuskure yake abuwa a cikin littafi wal ghalat da rabkanuwa yace wal ikhtilaf da sabani wa shay'un yunaqidu ba'dahu ba'da kuma ka samu wani abu a cikin littafi yana saba yana kishiyantar abinda aka wadi a ciki yace wayya akai haka an tambaye imamu shafi'i yace alam taqra qawluhu ta'ala shin wai baka fadi baka karanta ba fada Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa afala yatadabbaruna alquran shin wai mutane ba za su zo su ringa tadabburi su ringa tuntuntuni game da abin da ya shahi alqurani Allah yace walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera wannan alqur'anin ai da ya kasance daga wajen wani ne ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani wanda yake mai yawa a cikin shi to sai yace falamma kana min indi ghairi Allah wajaba an yakun an yaqa fihi ikhtilaf yace din littahin da ya kasance ba alqur'ani ba yazo wani littahi ne wani yazo da shi to wajibi ne sai ka samu kuskure a cikin wannan littahi wajibi ne sai ka samu kuskure alqur'ani shi kadai ne wanda ba za ka samu ba kuskure wato a cikin shi fa qala malam yace amma ba'd yace bayan haka duka wannan malam yana mana shunhuda ne ga hinya fara mana littafin an fahimta sai yace amma ba'd bayan haka malam yace fa haza sifrun latifun wato wannan wani littafi ne wanda yake dan karami yace fi hajamihi game da abin da ya shahi adadin shi da girman shi yace wajizun fi aradihi ataqaite yake wajen gabatar da shi jama'atu fihi shay'an min akhta'il ubbad yace na tattara wasu ababe daga cikin kusakurai na bayi daga cikin wasu kuskure da bayi suke aikatawa wa auhamuz zuhad da wasu wahami wanda masu gudun duniya suke aikatawa mimma yafa'alunahu fi salatihim na daga abinda suke aikatawa a cikin sallolin su wa ya'rifunahu min madhahibihim wanda tuntuni daman wasun sun dauki ababan ne daga cikin mazhabobin su yace wa zalika li'azamil mawdu' saboda girman wannan mawdu'i na kuskure na abinda ya shahi sallah wa irshadut tabi'i wal matbu' da wato nuna ma mai bi da abun bi fassalatu rukunu sani min al-islam sanda cewa sallahwa rukuni ne na biyu na abin da ya shafi musulunci wato malam yace mana wannan littafi yayi shi a takaice dan karami a girman shi zaka gani safahatin shi bussu da yawa amma dai ya tattara mana wasu ababe wanda suke kuskure ne na bayi da suke aikatawa a cikin sallolin su wanda abin da yafi daman duk lokacin da kaga kuskure idan ka gane kuskure ne to ka samu ka gyara idan kuma baka gane ba kuskure ne wani wato ya gani kuskure ne wani ya aikata musamman a cikin ibada ta sallah ko kuma wasu ibadu kina abin da yake wajibi akan shi wanda ya ga wannan kuskuren shine ya ce ma wani wannan abu da kake yi kuskure ne ga abin da yake daidai karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine addinin musulunci saboda tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana addinu an-nasiha ai addini nasiha ne kulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin yace wa ammatihim addini gabaki daya nasiha ne ga kowa da kowa idan naga abu na kuskure kana aikatawa ummaka irshadi in nuna maka cewa wannan abu kuskure ne idan ka gani ma ina aikatawa kai ma ka nuna mani cewa wannan abu kuskure ne la Allah ban fahimce shi ba daidai sai zaman to an gudu tare wato an tsira tare to malam sai yace fassalatu rukunu sani min al-islam sallahwa ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunnan wato musulunci yace wal fasilu bainal kufri wal iman sannan kuma sallah ita ce take rabi mana wato tsakankanin kafirci da imani ya zamu gane wannan ba musulmi bane ba mai imani bane shine idan bai sallah wani yana sallah wani mutum ne musulmi wato mai imani yace wa azamu qurbatil abdan kuma wannan sallah ita ce mafi wato manya-manyan ababe na kusantar ubangiji subhanahu wa ta'ala yakulu al-abdu fiha aqrabu shay'un min rabbihi saboda bawa zai kasance yana mafi kusa wato da ubangiji shi lokacin da yake sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yake ce mana aqrabu ma yakulu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid wato mafi kusantar bawa da zai kusanta ga ubangiji shi subhanahu wa ta'ala shine lokacin da kai sujada sujada a cikin sallah ake yin da lokacin da kana sallah kai sujada to kai kusa a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa aksiru fi min addu'a aw kama qala annabi yace lokacin da kake cikin sujjada ka ringa yawaita addu'a ka ringa yawaita addu'a dukkan bukatun da kake bukata ka roka lokacin da kake cikin sujjada ya kusa ubangiji subhanahu wataala ya karba ma wannan wato abin da ya shahi bukatunka ala kulli hal shine malai yace yakunu al'abdu fiha aqrabu shay'in min rabbihi fayughfar lahu min ghalatihi wa dhanbihi saboda sai Allah subhanahu wataala ya gafarta ma dukkan wani rafkanuwarka da dukkan wani zunubanka ita sallah tun daga farkonta har karshen ta neman gafara ne lokacin da kai kabbara ta farko ta takbiratul ihram daga cikin addu'o'i na bude sallah akwai addu'a ta neman gafara Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib kace cewa ya Allah ka nisantar da ni ni da zunubaina ka nisanta ni game da abin da ya shahi laihi hikan da nake aikatawa kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib kamar yanda ka nisantar da mahudar na da rana da mafadarta duba mu gani nisan gabas da yamma za su taba haduwa ba za su taba haduwa to tun warko kana roƙon Allah subhanahu wataala da ya nisantar da kai tsakankaninka da abin da ya shahi zunubanka haka ka zo ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi allahumma ghafirli haka sujjada haka in ka zo tahiyya daga cikin addu'o'i na tahiyya akwai allahumma ghafirli allahumma allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali duka neman gafara ne kace a cikin sallah to shi yasa duk lokacin da ka zo sallah ka nutsu kasancewa fa ka zo wani munajati ne da ubangiji subhanahu wataala ka zo ne kusa ga Allah subhanahu wataala dan ya kankare ma dukkan laifukan da ka kasance kana aikatawa mun gani a satin da ya gabata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu cewa dukkan mutumin da ya salla asuba daga tsakanin asuba da azhar in ya aikata wasu kankanin zunubai to lokacin da yazo ya aikata azhar wannan ababan da ya kankara na kankanin zunubai duka an shahi mishi matukar amma ka nisanci manyan zunubai to haka kullun sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kwatance da misali tabki ke da kai a kofar gidanka kullun a rana kana wanka so biyar annabi ya ce ma sahabbai shin wai dauda ta tsaya a jikinka kaga ba ta yanda za a dauda ta tsaya a jikinka kullun so biyar ko ba a tabki ba yanzu a gida kake wanka kullun so biyar ga kullun kai cikin tsabkake to haka wannan salloli guda biyar kullun kana yin ta kullun kai baka da zunubi wannan girman wato abin da ya shahi wannan ibada kenan malam yace falizalika saboda haka ne qadahtu zihni malam yace na wasa kwakwalluwa ta yace wa amsaktu bi qalami na rike alqalami na li usajjila ba'da ma zallat fihi alaqdam dai in rubuta in tabbatar da wasu ababe wanda wato talalla iya ta jaka wato na kuskure da kake aikatawa a cikin sallah yace wa ghafalat anhu al'alam wanda masana da yawa kuma sun rafkana akan wannan kusakuran wato ba a yi ba tambihi akan su yace wa ma'rifatul akhta wa ma'rifatul akhta'i washururi babun mufidun malai yace sanin abin da ya shahi kuskure da abin da ya shahi sharri ka san sharri ba dan ka aikata shi ba yace abu ne wanda yake da kyau saboda duk lokacin da ka san kuskure ka aikata shi ko baka aikata ba baka aikata ba lokacin da ka san wannan abu sharri ne ka aikata ko baka aikata ba baka aikata ba shi yasa malai yace lil ghafili wal majid saboda abu ne wanda yake da kyau ga mutumin da ya rafkana da kuma mutumin da ya zamanto ya fadaku yace wa madkhalun min madakhilil ilm sannan kuma mashiga ce ta wato hanyar shigar ilimi tufinu ilaihi ulul hilmi wanda wato ma'abota hazaka su ne suke fadakuwa da irin wannan wato ababe fasalaku sabilahu wa khabaru tariqahu sai suka bi wato wannan hanyar sannan suka gyara kuma wannan ita hanyar da mutum ya gane wannan abu kuskure ne ya nisance shi ya bar aikata shi malam yace fa zakaru sabiquna fi kalamihim wal a'immatu fi asfarihim yace sai suka ambata magabata suka ambata cikin hirarsu cikin zancen su haka malamai a cikin littattafan su sun ambata fa minhum man khassa lahu kitaban wa afrada lahu jawaban wasu sun kaita wani littafi akan wannan wasu kuma sun ba da amsa akan wannan saboda zaka gani da yawa malamai yanzu misali mu duba Ibn al-Qayyim al-Jawzi wata rana aka tambaye shi wata tambaya amsar tambaya ce aka tambaye shi fatawa malam wai da Allah mutum ne yake aikata wani laifi sannan wannan laifin da yake aikata ya san laifi ne yana tuba kuma ya dawo kai ya kai ma wannan laifin ya kusa ya hallaka shi ga baki daya. Yace mallan yaya zai? Ibn al-Qayyim da ya tashi zai bashi amsa, sai rubuta littafi guda ga baki daya su kutum akan wannan amsa wannan magana. Ga baki daya littafi guda, idan ka dauki littafin adda'u wad-dawa, to wannan littafin an yi shi ne akan mene? Akan bada amsa wannan tambaya. To ka gani malamai duka wannan ne dan a gane wannan kuskuren da kake aikata na laifi, wannan abu da kake aikata, to ga mafitar shi sai ku jiro maka dukkan ababan da wato mutane suke abkuwa da irin wannan laifi. Ka gani mutun yana aikata zunubi, yana aikata laifi, yau ya tuba, sannan kuma ya ƙara, ya tuba ya ƙara, sai zamanto wata rana kuma ya shantake ma ya fasa tuban, kai kuma kana aikata zunubi babba, bakka tuba daga Ubangiji subhanahu wataala ya kusa ya hallaka da kai, saboda wata rana zaka zamanto ka maida shi halal ne, shi kuma dukkan abin da yake haramun ka maida shi halal da kanka. Wannan abu yana hudda kama daga abin da ya shafi musulunci. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Shi sa mallam yace hadisi ya tabbata wa an Huzaifa bin al-Yaman, hadisi ya tabbata daga Huzaifa ɗan Yaman radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata a gare shi kala yake cewa kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khair wa as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikuni. Huzaifa yake cewa mutane sun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama akan alkhair, ya rasulullahi akai mana falalan kaza, ya rasulullahi ni zan mu samu na alkhair kaza kaza kaza. Shi kuma Huzaifa sai yake tambaya annabi akan sharri, me yake tambaye shi akan sharri? Makhafata an yudrikuhu, saboda yana jin tsoron ko wannan sharrin ya riske shi. Kowa in yazo yana tambaya alkhairi, shi ya dinga tambaye sharri. Duk lokacin da kake tambaye sharri kuma dan kakka fada, shine mallan yace wallahi darul qa'il ma dalla da fadar mai fada da yake cewa araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi man wa man lam ya'rif alkhair sharra min alkhair yaqau fihi. Yace zan nemi in san sharri, amma mene? La li sharri, ba dan in aikata wannan sharrin ba, sai dai dan in nisance shi. Yace dukkan mutumin bai san ba wato sharri game da alkhairi, to zai afka ga sharri. Sadi kai ne baka san ba wannan abu kuskure ne, sai ka afka gare shi, alhali baka sani ba, amma na san wannan abu kuskure ne, ka gani sai in nisance shi. Ka san wannan abu akwai makirci a ciki, kaga sai ka nisance shi. Amma lokacin da baka sani ba, yana iya ya fada maka, wato ya zamanto ka fada cikin wannan sharri, alhali kuma wato baka sani ba. Mallan yace walil haqqi fa inna min abrazi kutubin lati ullifat, yana daga cikin mafi littattafan da aka allafa, wa sunnifat fi awhami wa akhta'il musallin, aka sai aka rubuta a cikin bangaren wannan kuskure da wahami wanda suke na masu sallah. Mallan yace kitabu alqawlul mubin fi akhta'il musallin bi fadilati shaykh mashhur Hassan Sulaiman, wato wani litafi da ake cema alqawlul mubin fi akhta'il musallin, da shi ma littafi ne irin wannan. Mallan ya gabatar mana da wannan littafin, wanda shi ma a cikin shi zaka gani kusakuran masu wato sallah, wanda mashhur dan Hassan dan Sulaiman shine ya allafa shi. Mallan yace jazakumullahu kulla khairin wa ja'ala al-jannata maswahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannati makomashi. Mallan yace walaqad ajara fadilatuhu ijaratan kabiratan fi jami'il aqwal, wato haqiqa shi wannan malamin da ya allafa wannan littafi ya tattara wato ababe da yawa masu amfani a cikin wannan littafin. Wal muwazanatu bainaha wa baina ghayriha ma al isti'ad wa tawdih wa tarjih, sannan kuma a cikin littafin ya kawo ababan da yayi muqarana su da wasu ababe wanda suke kama da su, sannan ya hudda ma abu wanda yake nagartacce, kuma in ya hudda maka sannan ya bayyana maka shi wanne ne wato wanda yake na gaskiya. Mallan yace fa kana misbahan ada ala na tariq, yace wancan malamin da ya allafa wancan littafin, da ya buga littafin wancan, he ya kasance mana kamar wata hutila ce wanda ya nuna mana hanya, wajalla lana giyaha giyaha zulumat giyabul zulumat, sannan yayi kware mana dukkan wata yana ta abin da ya shahi duhu. Mallan yace wa ma azunnu anna ahadan min mu'asirihi qad sabaqahu ila hadha al-amal al-jalil, yace bai gaba wani malami wanda suka yi tarayya da zamani da wancan malamin wanda wato ya riga ya shiga irin wannan aiki wanda yake kikkiawa. Yace wa nahnu, sannan mu iz nashra'u fi hadha al-amal, zan mu fara wannan aiki, wato mallan yana nuna cewa sai da ya ga wancan littafin na wancan malamin, sannan shi ma yazo zai allafa mana wannan littafin wanda yake shi ma akan kuskuren na masu sallah yace allazi nabtahi bihi waja Allah da munan mu ma zan mu fara wannan aiki wanda muke neman yardar Ubangiji subhanahu wataala la nabkhasu man sabaqana yace ban mu tauye ma wanda suka riga mu fa qad shahidna lahu alfadl wato mun hakika mun gani falalarsu wa aqararna lahu sabab mun tabbatar musu da gabaci saboda dukkan mutumin da ya gabace ka akan abu dole ka tabbatar mishi da falalarshi dukkan wanda ya gabace ka akan fahimtar wato addini dole ka bayyana mishi wato ka tabbatar da cewa wane yana da falala wato akan ka yace wa na'tarifu ba'da zalika bitafsiri faqad aba Allahu al-ismata likitabi ghairi kitabihi yace sannan kuma idan mun yi kuskure a cikin wannan littafin za mu tabbatar da cewa wannan kuskure ne saboda Allah subhanahu wataala bai sanya ba wani littafi wanda kuskure ba ya faru ba a shi in ba littafin shi ba shine alqur'ani mai girma sai malam yace amali fil kitab aikin da zai mana a cikin wannan littafi yace awwalan na farko zakartu fihi abhasan kamilatan ka ahta'ihim fi qada'il haja malam yace zai tattara mana bahasi bincike da yayi cikakken bincike tun farko wajen biyan bukata lokacin da mutum zai je biya bukata yace wal wudu da arwalla wal awqat da lokutan sallah wa masail mustaqilla da wasu wato mas'aloli wanda suke daban-daban lam tuzkar fi ghairi wanda ba ka same su ba a kowanne littafi sai a wannan littafin na malam malam yace kenan abu na farko abu na biyu yace afrartu fihi al masail al khilafiyya fi akhir kulli mabhas ma al isharati ila dhalika wa tarjih ahad al aqwal yace a kowani bincike da yayi idan yazo mas'ala ta abin da ya shahi wato kuskuren da mutane suke aikatawa wajen bayan gari biyan bukata to in akwai mas'ala wadda take akwai sabani wajen malamai sai ya kai ta can karshen littafin can karshen baban da zai mana a lokacin zai kawo mas'alar da ke da akwai sabani sannan kuma ya nuna ma wata magana ce mafi rajiha wajen malamai yace abu na uku sarattu fi haqa sarattu hadha al-abhas wa tilka al-masail bi ikhtisar dun al-ikhlaq yace ya bujuro mana wannan bincike da yayi a wannan littafi yace a takaice ba tare da ya zamanto ya tsawaita zance ba wa ijazin dun al-ikhfal sannan kuma yayi shi wato a bude bai maka bai a rihe-rihe yanda kai ba ka fahimta ba dole sai ka yi san tunani tukun ka gane yace fa ata ragama ma hawa sigrihi bi hajmihi salsalan fi nathri malin sai yace duk da wannan littafin dan karami ne a girman shi yace amma ya tattaro ababi wanda suke da girma kuma suke da amfani kuma suke da yawa yace wa hadha min maramil awwalin yace wannan kuma yana daga cikin ababan nema na mutanen harko wanda suke so su tattara wani abu na addini a wuri guda ba tare da sun tsawaita abin da ya shahi hira ba yace wa a'zamul fada'il wannan kuma shine mafi girman wato falaloli malin yace as'alullah al-ikhlas ina roƙon Allah ya sanya mani ikhlasi a cikin wannan aiki da zan yi wan naf'u wat tawfiq sannan kuma da amfani a cikin wannan littafi sannan kuma da gamdakatar na Ubangiji subhanahu wataala to wannan ita ce gabatarwa da malam yayi mun yi ta ne a guruguje dai mu samu mu fara daukan ababan da ke cikin wato wannan littafi kinan malam kuma al'adan malamai daman duk lokacin da malami yayi littafi zaka gani sai yayi shinhuda shinhudan littafin ta yadda zai gayi mana ga aikin da yayi a cikin littafin ga kaza da yayi ga kaza ga kaza ga kaza to shi ma shine malam ya biyo da wannan wato a cikin wannan littafi na shi insha Allah kenan zan mu fara ganin kusakuran da malam ya kawo mana na farko malam yace ahta'uhum inda fada'il haja kuskuran su da suke aikatawa wajen biyan bukata wajen shiga magewaya lokacin da zaka shiga ban daki to ya fara daga wannan saboda sallah tana samun inganci tun daga ingancin mi tun daga ingancin tsarki to lokacin da tsarkin ka bai inganta ba to ka gani ai ba cewa sallah ka ta inganta shi yasa kai ne kazo kai kamance ba kai ba arwalla kazo kai sallah sai da aka huta ka je ka zamna a gida sai ka tuna kai ashe ni ban yi ba arwalla sallah nan tana nan batta nan idan dole zaka yi arwalla kazo kai wato sallah to sai malam zai kawo mana kusakuran da muke aikatawa ko kuma wasu suke aikatawa a wajen biyan bukata wajen shiga makewaya in za a shiga makewaya nan malam zai kawo mana kuskure goma sha uku kenan sai mu duba mu gani a ciki percentage nawa gare mu, in kuma san fursan mun da kuskure alhamdulillah, wanda kuma shi muke fata, wanda kuma muke da sai mu gyara, to malam zai kawo mana kuskure nawa? Kuskure 13 a cikin wato wannan babi da ya fara mana. Awwalan malam yace abu na farko, akhta'un la khilafa fiha, kuskure wanda babu sabani a wajen malamai a cikin shi, kuskuren da ake aikatawa kuma babu sabani wajen malamai. Aminci malam yace mana zai kawo mana mas'ala wadda babu sabani, mai sabani zai kai ta ina? Karshen littafi. Kenan wanda ke da koi sabani sai ya ambata ma wanda babu sabani, sannan a karshe sai ya yi, sai ya kawo maka wanda ke da koi sabani kuma ya bayyana ma mecece magana wadda tafi dacewa a wajen malamai. Abu na farko malam yace, adamu zikri inda dukhulil khala'i wal khuruj minhu, adamu zikr inda dukhulil khala'i wal khuruj minhu, rishin yin ambatan Allah lokacin da zaka shiga bayan gari, lokacin da zaka shiga makewaya, da lokacin da zaka huto. Yawa kawai wani in yazo shiga makewaya kawai da gudu ya shiga, dama ya bari mutsari ya matso shi da gudu ya take, baka san bane zaka gamu. To ka gani addinin musulunci mu kuma ya karantar da mu ne, duk lokacin da zaka shiga makewaya kai mi ne ka aika karanta wato wata adda, haka lokacin da zaka huto ta karanta wato wata adda. To da yawa ana samun wannan kuskuren, wani sai ya manta, wani kuma daman bai san ba ma ana karanta wani abu in za shiga ban dai, kawai shi ya shiga bai san ba ana karanta wani abu. To malam shine ya kawo mana abu na farko, yace abu na farko yace kuskure da muke aikatawa wajen mine, wajen shiga makewaya, wajen shiga makewaya bin mu mine, bin mu ambatan Allah. To shine yace hadha khata'un yaqau fihi sawadul a'zam min almuslimin, wato wannan kuskure ne wanda daga cikin musulmai akwai mutane da yawa wanda suke fadawa kan wannan kuskure, mutane da yawa suke fadawa kan mine kan wannan kuskure. Yace kuma wa min asbabi taghallubu shaytan, wannan kuma yana daga cikin mine, yana daga cikin irin abinda shaytani yake rinjayar shaytan. Mafi yawa inda ake samun aljannu a ina ne? Ban daki ko kuma wajen bola ko wajen shara. Mafi yawa duwan wani in kaso 50 ko kaso 70 in ka duba wanda aljannu suke shafa shi wani abin daki ne, ya zo ya shiga daman yana waka. Malamai suka ce duk lokacin da ka shigo magewaya kake waka ko kana sa kida, wannan kada ka yi gokwantan aljani ya kama ka, ya cancanta ne ma ya kama, saboda wajen shi ka zo kuma ka tara mishi arziki, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Yana daga cikin ababen da mutane suke zamantowa suna fadawa kan kuskure shine rishin ambatan Allah lokacin da za a shiga makewaya. Sannan kuma wannan yana daga cikin shaytani da yake wannan wa waswasatihi, da irin waswasi, wani lokaci kai kana tuna ka san ana ambatan Allah, amma shi ya sa ma wani waswasi, ya sa ma wata mantuwa, ya sa ka shagaltu da wani abu, kai tsaye ka zo ka shiga ban ɗakin ka manta baka ambaci ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace wa taghallubuhu ala ba'dhin nas, wanda wannan kuma haka ne shaytani yake rinjaya akan mine, akan wasu daga cikin wato mutane da yawa. Malam yace warada dhikri inda dukhulihi bi tariqataini, ambatan Allah lokacin da zaka shiga makewaya ya zo mana ta hanya guda biyu, kala biyu ne, wanda malamai suke cewa akwai ibn al-qayyim yake cewa mafi yawan wanda ka gani aljani ya kama shi ko wata cuta ta kama shi shine lokacin rishin ambatan Allah da yayi lokacin zai shiga ban daki. To abu na farko wanda zaka yi lokacin da zaka shiga ban daki shine at-ta'awuz, shine neman tsari. Malam yace li qauli Anas radiyallahu anhu, saboda hadisi daga yazo daga Anas dan Malik yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa mi kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yadkhula al-khala, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai shiga bayan gari magewaya, qala sai yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi, he roki Allah ya ubangiji inni a'udhu bika, lalle ni ina neman tsarin ka game da al-khubusi, shine aljani namiji, wal khaba'isi da aljannu mata. kana neman tsari to annabi wannan ya kasance yana yin ta Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is kaga wani addu'a ce wanda take takaitaciya wanda da yawa nan a makarantu kowa ya harace ta wanda ka gani wanda bai harace ba wannan kawai ɗayan bi ko kuma bai da alaka da zuwa makaranta ko kuma wato bai alaka da karatu ma a islamiya zaka ga duk ana koya ma yara shi yasa wata ran yaron ka zaka gani in ya zo gida zai tsaya ko ban ɗakin kamar za a wani ɗora dira ko zai tsaya sai ya karanta addu'ar ras sai kaga ya shiga in aka samu kuma wata ran ya manta yana ciki ma zaka ji yana maka Allahumma yana yin ta to kaga wannan sai mu ce alhamdulillah to amma abu ne wanda yake da hatsari mutun ya ringa shiga magewaya ba tare da mine ba tare da ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba kafin ka shiga sai ka nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga sharrin aljani namiji ko kuma aljana mace shine ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi wannan ta farko kenan wasaniya malam yace ta biyu al-basmala shine bismillah yace li qawlihi saboda fada annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa sitiru ma baina a'yun al-jinni wa awrat bani adam idza dakhala al-khala'a an yaqula bismillah wato abin da yake shamakance tsakankanin wato al'aura idanuwan aljannu da al'aurar dan adam shine lokacin da zai shiga ban daki ya ambaci Allah to ya ne zaka ambaci Allah malam shine yace mana wa yakunu zalika qubayl dukhuli dawratul miyah wa inda tashmir siyabi fi qada lokacin da zaka shiga ban daki sai kace bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is to kaga Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga aljanna duka mazansu da matansu sannan kuma wannan addu'ai idan ya zaman to ba ban daki bane ba misali kai ne cikin daji to cikin daji ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa sai inda ka sha makance zaka je ka biya bukatarka sai kai wannan addu'ai saboda cikin daji shi ma wurare ne wanda aljannu suke intishari a wajen nan sai kace bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi sannan yana daga cikin muhimmancin ambaton Allah kace bismillah annabi nan tayi abin da yake shamakance tsakankanin a'yunul jinn wato idanuwan aljannu wa auratu bani adam da al'aurar dan adam shine lokacin da zaka hudda kayanka ka biya bukata ka kace bismillah to kaga in ban daki ne ai baka ce bismillah a ban daki kenan yaushe zaka fade da in zaka shiga amma kuma in adaji ne kake adaji ne wanda ba waje bane na ban daki na bola kenan lokacin da zaka hudda kayanka a lokacin zaka ce mi zaka ce bismillah to kana wadin wannan Allah zai kare ka daga abin da ya shafi ka aljani ya ga al'auraka malamai suka ce Ibn al-Qayyim yace yana da shi yace yana rantsuwa da Allah aljannu suna da kambun baka an san kambun baka ha kambun baka banda kambun baka me ake ce mishi baki yace aljannu suna da baki yanzu misali ai akwai wanda yake da baki daga yace kaza kai wannan abu naka mai kyau ne in bai ce ba masha Allah tabarakallah sai kaga wannan abin ya lalace to yace Ibn al-Qayyim yace aljannu suna da wannan yace saboda dalili shine annabi da yace ka ambaci Allah saboda su kare ganin kada Allah zai kare su ba za su iya kallon auraka ba shi yasa malamai suka ce yana daga cikin ma hatta irin wasu cututtuka na zamani yanzu mu duba mu gani yanzu cutar da ta yawaita irin cutar infection da ake ji an rasa menene ya same ta wanda a zamanin da zaka ga babu irin ta wasu malamai suka ce yana daga cikin irin shiga ban daki ba ambaton Allah wannan ma ya kawo makaita saboda aljani ya wannan in maka saboda gashi an rasa magani ayi kaza kowa da yake dubara dai ake Allah subhanahu wataala ya ba jama'a lafiya to amma idan kana kula da ambaton Allah kana kula da wannan sai Allah subhanahu wataala ya kare ka daga sharrin dukkan wani aljani haka Allah subhanahu wataala ya kare ka daga dukkan wasu cututtuka idan ka gani abu guda biyu ne wanda kada ka bari wato ka ringa afkawa cikin wannan kuskure shine ka ringa ambaton Allah lokacin da zaka shiga magewaya ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is sannan idan ka aikata wannan abu uku zaka samu na fawaid abu na farko kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi yake yin haka ne shi kuma shi ya karantar da mu haka nan kaga zakka samu lada abu na biyu kenan zakka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wataala saboda annabi ya koya ma kaza kuma kai kama annabi biyayya dole a baka lada ga wajen ubangiji subhanahu wataala sannan abu na uku shine Allah subhanahu wataala zai kare ka daga dukkan wani shay kaga dukkan wannan fa'idodi ne zakka samu daidai lokacin da zakka shiga magewaya saboda malamai suke cewa yana daga cikin fa'ida ta addinin musulunci irin girman addinin musulunci bai bar mu ba haka sai da ya koya mana komi komi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yaya zamu yanzu kaga zakka shiga magewaya an ce ma ga addu'ar da zakai in zakka huda kayanka ga addu'ar da zakai to sai malam yace wa amma indal khuruj min al khala to amma idan ya kasance lokacin da zakka huto daga bayan gari yace fastabit anhu sallallahu alaihi wasallam abinda yake tabbatacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama qawlu aisha radiyallahu anha shine hadisin da aisha yadda allah ta tabbata a gare ta take cewa qalat take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idha kharaja min al khala qala ghufranaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai ya huto daga ban daki yana cewa mi ghufranaka ai ya ai as'aluka ghufranaka ai ya ubangiji ina neman ka ka gafarta mini ina neman gafararka lokacin da ka shiga ban daki ka biya bukatarka da ka huto sai ka ce mini ghufranaka ya ubangiji ka gafarta mini malamai suka ce to dan me zakai wannan addu'a ka ce ghufranaka suka ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wani lokaci ne ka samu wani dan antarbal ne ka samu a cikin magewaya wanda baka ambaci ba ubangiji subhanahu wataala to wannan lokacin da ka kebance baka ambaci ba Allah shine da ka huto kake cewa ya ubangiji ka gafarta mu kina wannan me muka dauka anan kina kowane lokaci me ake so ga mummuni a same ka ka ringa neman gafara Allah kana istighfari kana ambatan ubangiji subhanahu wataala da malamai haka suke yanzu Sheikhul Islam ɗaya daga cikin malamai ana lokacin da wata rashin lafiya basir ta kama shi sai kasance idan ya shiga ban daki yana jimawa bai huto ba ya gani yana daukan lokaci da yawa bai ambaci ba Allah sai je kira bawan shi yace duk lokacin da na shiga ban daki dinga karanta mu alqur'ani daga waje saboda ya ringa jin karatun alqur'ani saboda malamai suka ce jin tilawa qur'ani ma lada kake samu to shi wai dan kai yayi asara ai ban daki ba ka ambaci ba Allah zamu zo mu gani kada yayi asara wannan to amma a waje yana karantawa shi amma yana shi wannan ka duba kai irin yanda magabata suke kula da lokutansu minti ɗaya bisu bari ya kai tai sakar kai yanzu ya ni ya kai minti nawa muka bari ya tai ko mu ce awanni nawa muka bari suka tai zaka ga zan mu zo mu zamna gabaki ɗaya kawai hirar duniya ce ake a tashi kuma haka nan kafaratul majlisin ma da ake yi wani bai annabi ya ce idan kuka zauna majlisi ba ku ambaci ba Allah dukkan majlisin da kuka zauna ba ku ambaci ba Allah za ku tashi kuna warin mushe jaki to amma in ka tashi ba ku ambaci ba Allah daga ka tashi ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai Allah ya baka lada wannan lokacin da ka bata baka ambaci ba Allah a lokacin da kai wannan sai Allah ya baka lada amma ka zauna can kai awa biyu ko kuma tunda sai ka huto karfe 10 ko 9 an dora shayi sai lokacin azawar aka tashi in masu zuwa sallah wanda basu zuwa sallah in ku wanda kuke sallah kun wuce kun bar su ko ku dawo ku iske su anan ko ku dawo ku iske sun sauye inuwa ba ambatan Allah to rayuwa ya za ta yi haka wallahi ba abin da muke bukata wanda zai saita mana rayuwar mu ciki da waje kaga rayuwarka tana tahiya meke in ka rike ambatan Allah in ka akwai zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai istighfari kadai ka ringa astaghfirullah wa atubu ilai kai kadai kana zamne me kake yi kana yi kaga ba lokaci zai bata ma ba kana yi wallahi baka san ba irin tarin ladan da kake samu baka san ba dalilin wannan ta yanda Allah subhanahu wataala zai ringa sauwaka maka al'amurra gabaki daya fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله يجي كورنغا استغفار الله سبحانه وتعالى زي سبكم كدامنا za ci gaba ki daya koma istighfari Allah subhanahu wa ta'ala zai sabkar mana da damuna lokaci ya gabatar akwai hadari to ala kulli hal zan mu gani wannan kusakure da mallan ya kawo mana abu na farko shine kada mu kuskura mu ringa shiga magewaya ba tare da mine ba ba tare da mun ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala addu'ar da zakai shine kace bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi na san kowa harrace ta ana kowa harrace to wanda bai harrace ba kuma ya nema ya harrace insha Allah da fata abinda muka fadi ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.